الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت بالله تبارك وتعالى لكون دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 23 ga watan Sha'ban shekara ta 2433 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 7 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih bale fi kafin darasi ne idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da tambaya da ta gabata a darasinmu na ranar Lahadi game da kaifiyar ta sallar gawa cewa bayan kabbara ta farko abinda liman zai karanta ita ce Fatiha kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya sallaci wata sallah ta gawa sai ya karanta Fatiha a bayyane da aka gama sallah sai ya waiwayo ya faɗa ga mamu yace na karanta Fatiha a bayyane dan kusan da cewa karanta Fatiha a sallar gawa karantarwar manzon ku ce sallallahu alaihi wasallam an gane ku yace domin ku fahimci cewa yin Fatiha a sallar gawa sunna ce ta manzon ku sallallahu alaihi wasallam sai dai kar ka fahimci sunna anan a yaran malaman fiqhu in suka ce sunna shine sabanin farilla kenan abinda ake nufi da sunna anan hanya ce wadda take karantarwar manzon ku sallallahu alaihi wasallam domin aka ce sunna ya hada abin da yake wajibi ya hada abin da sunna a wajen malamin fiqhu ya hada abin da yake mustahab dan kar ka fahimci cewa sunna anan karanta Fatiha a sallar gawa sunna ce a'a karanta Fatiha a sallar gawa farilla ne domin sallar gawa sunanta sallah manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwan ku sallah to dan haka ita ku sallah kuma wacce ce ba ta inganta dole sai da Fatiha kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummi qur'an ba sallah ingantacciya ga duk mutumin da bai karanta Fatiha a cikin sallar shi shine wai dan uwa yake cewa mamu ma za su karanta Fatiha kwarai da gaske an gane ku kuma anan karka ce to tunda Abdullahi dan Abbas ai ya bayyana ni ma bayyanawa zan yi bayyanawa ta Abdullahi dan Abbas da yayi wannan da manufa ne an gane ku dan mutane su san me ake karantawa a sallar gawa dan haka idan kana cikin jama'ar da sun jahilci kaifiyar sallar gawa ba laifi zaka iya karatun sallar gawa gaba ɗaya a bayyane ta fuskar karantarwa kenan su san menene ake dan haka ya karanta Fatiha a bayyane na'am
ko kwadiya da take gida wanda yake da gangamci kuma ayan nan mun kasa nan mun amira ta kariya an bayani
to kace kisa na kuskure diya ake badawa kenan abinda kake tambaya shi ku kisa na ganganci menene hukuncin shi hukunci dangane da kisa na ganganci shine alkisas ma'ana sakayya idan mutun ya kashi mutun da ganganci shi ma dole a sare masa wuya a kashe shi da abin da ya kashi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa al-aya da fadarsa can wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin-nafsi al-aya dan haka duk mutumin da ya kashe mutum da ganganci to wannan jininsa shi ma ya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda salati at-tayyibuz-zani الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الشاهد النفس بالنفس إن متن يكشي متن إن دي أكوي كفاء سكان ستدول ذا أكشيش أمر مسلمي يكشي مسلمي أما إذا مسلمي يكشي أرني باما غنر أكشي مسلمي سيدي عبادة دي كودا كساني نغنغنشي حكا إذا مسلمي لا يكشي باوا باب كفاء سكان ستدول sidi ya bada diya to amma shugaba yana iya ijtihadin sa koda arne ne ya kashe idan ya kasance ta hanyar ta'addanci ne wanda in ba a kashe shi ba zai bada damar yin irin wannan banna to shugaba yana iya kashe shi an gane ko yana iya ijtihadi a kashe musulmi a sanadiyar ya kashe arne dan tushe wata kafa ta banna dan in an bada irin wannan dama zai iya zaman cewa yana takamar cewa shi aljihunci da ya nauyi duk arnan da ya taba shi sai ya gama da shi an zo an tsida shi a kotun musulunci diya ce zai bada to in irin wannan banna shugaba yana ganin za ta haifu to yana iya tushe wannan kafa amma ka'ida musulmi ba a kashe shi a sanadiyar ya kashe arne sai dai biya diya koda kisa ne na ganganci amma idan ya kashe dan uwansa musulmi ko jinjiri ne to dole za a zartar da haddi shine za a yi kisas in alwalan mamaci sun ce sun yafi jini abinda suke bukata diya wannan kuma dole ne za a hada musu diya a tsawon shekara uku wanda dai duk bayani ya gabata akan gwalgwalan diya shine ubangiji ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi فمن أوفي له من أخيه من شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون دعاك كسن شي ور شي كسان غنغن شي وانا دولة نزاع أي كساسي إن أكي كساس أكساري مكويا كمر يندك كشكاً وانك مسلمي laifin wannan kisa ubangiji ta'ala ba zai bincike ka wadda shi a ranar kiyama sai dai wani aiki na daba don wannan kisasi da aka yi shine kafara wannan kisa da kai kuma ubangiji ta'ala ya mana barazana dangane da kashi rai musamman rai wanda suke ta mumini kisa na ganganci shine Allah ya ce duk wanda ya kashi mumini da ganganci sakamakon shi ita ce wutar jahannama zai zauna a cikin ta zama mai tsawo sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa fushi ya tanada masa azaba wanda take mai girma wannan ba tana nuna cewa ba duk wanda ya kashe mumini ya kafirta zai dawama a cikin wuta duk dai bayani ya gabata akan haka na'am
dangane da tarbiyyar musulmi kuma a guri irin wannan namu inda ya kace cewa sallaci bane ya halitta ayi da shi
kai ma sha kai tahiyyatul masjid nan ku ai ba masallaci bane nan makaranta ce ba masallaci bane dan haka babu lazancin yin tahiyyatul masjid a kanka tahiyyatul masjid a masallaci yake yin ta dan haka manzo Allah ya ce mana idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan dayan ku ya shiga masallaci manzo Allah ya ce in dai da nihin zama ya shiga kenan fala yajlis kada ya zauna sai ya sallaci sallah raka'a biyu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu zakka, mun tsaya karshen babi na 54. Kai tsaye za mu tashi wato babi na 55. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز رحمه الله في العسل شيئا. ما لم الله يجيك أن ساكي تشيوى وانا بابيني واندكي بياني دنغني دا أبندي زودك من زن الله صلى الله عليه وسلم. Na fitar da ɗaya daga cikin goma a matsayin zakka dangane da ƴaƴan itacen da aka shayar da su da ruwan sama, ko kuma wanda aka shayar da su da ruwa wanda yake mai gudana. Abinda ake nihi da alma'ul jari anan shine imma ruwa wanda yake na ido, wanda yake bubbugowa daga ƙasa, wanda yake bubbugowa sai ya malaye gona ko garka ya shayar da ita. Ba maganar mai gona sai ya je ya janyo da guga da sauransu, ko kuma misali wanda kurama ce kawai take zawwa, wanda take ratsa gindin itacen da mutum ya shuka na dabino da sauransu, ko kuma gona da ya shuka gaba daya take shayar da ita. Ba wata wahala da zai yi in ma ya je tauki ya kulhu ya ba shukar, ko kuma cewa ya janyo daga cikin rijiya. To wannan irin waɗannan shuka in ma ya kasance hatsi ko dawa ko wake ko bujiya ko alkama da sauransu, ko ƴaƴan itace kamar dabino da inabi, to wannan iya gwalgwadon abinda za a bada na zakka a duk goma za a bada ɗaya, kamar yadda dai ƙarin bayani zai zo akan haka. Shi ne yace babu da ushri, wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fitar da ɗaya daga cikin goma a matsayin zakka. Fima yusqa min ma'is sama, dangane da abinda aka shayar da shi da ruwan sama. Sai yace wabil ma'il jari, da abinda aka shayar da shi da ruwa wanda yake mai gudana. Walam yara Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa, shi baya ganin shay'an wani abu da za a bada a matsayin zakka fil asali a cikin zuma, cewa zuma ba ta da zakka, kamar yadda kasancewar wato Ibn Abi Shayba da Abdurrazzaq As-San'ani sun fitar da hadisi da dangane ingantacce zuwa Nafi maula na Abdullahi dan Umar. Allah ya ji kansa yake cewa Umar Ibn Abdul Aziz ya tura ni birnin Yaman domin na tattaro dukiyar zakka. Nafi sai yake cewa fa'arattu ana akhudha min al-asali ushra, yace sai nayi nihin na karbi ɗaya daga cikin goma, wato dangane da zuma. Idan aka samu gora goma kenan zan karbi ɗaya a matsayin zakka, duk a goma zan karbi ɗaya. Mujira Ibn Hakim As-San'ani sai yace da ni laysa fihi shay'un, ai babu wani abu na zakka dangane da zuma. Miza ai Nafi yake cewa fakatautu ila Umar ibn Abdul Aziz, sai na rubuta takarda na aika ma Umar dan Abdul Aziz, nace masa kaji kaji na tarar da mutanen Yaman akwai zuma a wajensu, nayi nihin duk a cikin kashi goma na karbi daya, ma'ana idan mutum yana da gura goma zan karbi daya a matsayin zakka. Sai Mugira Ibn Hakim yace a ai ita zuma ba ta da zakka. Ya abin da ya rubuta a cikin takarda ya aika ma Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz sai yake cewa sadaka huwa adlur rida, yace ai Mugira dangane da abin da ya faɗa maka yayi gaskiya, kuma adali ne yardaddi ne a wajenmu, mun yarda da shi mun amince masa. To wannan shine yake nuna cewa ita zuma ba zakka a cikinta. An gane ku, ku gura dubu katara na zuma to ba maganar zakka a cikinta. tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa akwai zakka a cikin zuma. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد هو الايلي عن الزهري هو ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سكت السماء والعيون أو كان أثريا للأشرة وما سجي بالنضح نصف الأشرة. قال أبو عبد الله يعني البخاري هذا تفسير الأول لأنه لم يؤكد في الأول يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سكت السماء الأشرة وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقتضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال رضي الله عنه قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. Salim ibn Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga mahaifinsa shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa fi ma sakati samaa wal uyun dangane da abinda sama ta shayar da idanu waɗanda suke na ruwa au kana athariyan ko kuma ya zamanto icce ne wanda yake mai shan ruwa da kansa. Me ake nihi da al'asari? Shine kasancewar duk itaciyar da jijiyoyinta ke nutso a cikin ƙasa. An gane ko?
Na'am.
Ke nutso a cikin ƙasa za ta iya shan ruwa, to wannan shine ake kiran shi al'asari. Wanda asali lafazin al'asari ma'khuzin ne min al-usur. Idan aka ce al-usur shine wato tuntube. Saboda galibi gonakai musamman na dabino ana yin wasu hanyoyi da ake cila kasa wanda ruwa yake kaiwa gindin kowace itaciya wanda shi daga inda yake daukowa a bakin tauki ko kurama daga ya dauko zuba zai wannan hanyoyi da yayi a cikin gona shine zai kai ruwa gindin kowace icce. To saboda tuntuban da ake yi akan irin waɗannan hanyoyi don haka su itacen sai ake kiran dukkan itaci yadda kenan wannan ruwa da ake zubawa wanda ruwa zai zo misali in daga tauki ne zo zai shiga kenan ya zamanto ya sha ruwa da kansa shine ake kira da al'asari. To shine yace au kana athariyan ko kuma ya zamanto itacen da suke shan ruwa da kansu. Manzon Allah ya ce za a ba da al'ushir shine ɗaya daga cikin goma a matsayin zakka. Kenan nan abinda ake nihi al'asari in ma ya kasance wuri ne wanda ruwa ke kusa da ƙasa ba sai an sha wahala ba. So da yawa akwai inda in kai rami metri biyu zuwa uku za ka ga za a iske ruwa a cikin ƙasa. To irin wannan itace kamar dabino da sauransu daga an shuka in sun kwana biyu to su da kansu suke jin ruwa ba sai an ba su ba. Ko kuma ya zamanto in lokaci ne akwai kurama wadda take zawa wanda in ta zo kawai ta cika gindin itacen shikenan har ya kai lokacin da za su yi ƴaƴa ba sai mai gona ya yi wahala ya ba su ruwa. To wannan duka sun dauki hukuncinsu. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a abinda aka samu za a ba da ɗaya daga cikin goma. Sai yace wa masu kiya bin nadhi abinda aka shayar da shi kina wannan fa abinda muke so mu gane anan bai kebanta ba da ƴaƴan itacen dabino ko kuma inabi da sauransu koda kasancewar gona ce ta hatsi ko ta dawa ko ta wake wanda kai kawai iya abinda kai da kai shuka kasancewar anan akwai kurama wadda take zawa ruwa yake zawa ya malaye gonar ta sha ba kai ba za ka je ka kulhu ka zuba. To wannan duk abin da aka samu na amfani za a ba da ɗaya daga cikin goma. an gane ko tunda hikimar anan micece ba ka da wata wahala da kai dangane da shayar da wannan gona kamar yadda anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana adafin al-uyun sune idanu na ruwa kenan akan ruwan sama domin ruwan sama babu wata wahala ta mai gona akan gane da haka haka su ma idanu na ruwa da suke kubugowa shi ma wannan babu wata wahala ta mai gona akan haka sai yake cewa wa masu kiya bin nadhi da Allah ya ce duk abin da aka shayar da shi da yayyafi ma'ana wanda kai ne zaka je tauki ka tauko ruwa ka zo ka zuba ma itacen ko kuma rijiya ce wanda sai ma ka janyo daga cikin ta kai koda wani inji ne zaka saya wanda zai janyo ruwan ya ba gonar to wannan dai kashi ɗaya daga cikin goma za a bada saboda injin dai kudi aka hudda aka saye shi in ma kaddarcewa baya shan mai koda an gane ku kaddarcewa ma baya shan mai in dai kai wata wahala anan kenan an sai wani abin da zai ringa janyo ruwa yana ba shi dole wannan ɗaya daga cikin goma in an hudda shi ma sai an ƙara kasawa kamar shi ne cewa ma suqiya bin nadhi nisful ushr duk abin da aka shayar da shi da yayyafi kenan wanda mai gona yayi wata wahala tashi in ma janyo ruwa daga rijiya ko daukowa daga tauki da sauransu to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a ba da rabin ushiri rabin ɗaya daga cikin goma kenan idan ka kasa goma a goma zaka dau daya wannan ɗaya sai ka kasa shi biyu wannan tara da rabi naka ne wannan rabi shine haƙin Allah subhanahu wataala a cikin wannan abin da ka samu na dukiya idan mu iya fahimta anan shine sauki da rangwame dangane da addinin musulunci an gane ku nan kasancewar diba ka gani a farko wanda ruwan sama ne ya shayar ubangiji ta'ala sai ya ce eh yake so daga cikin goma a halshen manzansa amma abinda ka zo kai wata dawainiya kai wahalar ka sai aka ce in ka kasa goma ka dauko daya to dayan wannan raba shi tsakiya wannan tara da rabi naka ne wannan rabi shine haƙin Allah subhanahu wataala wannan kenan yana nuna mana gwalgwadon abinda ake badawa wato na zakka daga cikin kayan gona in ma abin da ya shahi irin su hatsi su dawa su wake su gujiya su alkama su shinkafa da sauransu ko abin da ya shahi ƴaƴan itace kamar dabino da ƴaƴan inabi shine al-Imam Bukhari sai yake cewa hadha tafsirul awwal yace wannan shine tafsirin wato hadisi na farko duk da cewa ita wannan jumla malamai suna cewa kuskure ne aka samu na marubuta dangane da wannan littafi na al-Imam Bukhari domin ita wannan magana ba mahallinta bane wanda ya dace karkashin wannan hadisi wannan bari na gaba anan ne wannan magana ta dace kamar yanda da yawa daga cikin malaman da suka rubuta littafin Bukhari wannan magana a can aka same ta ba anan ba don haka sai mu je wannan babi na gaba sai mu hada shi kenan anan bayanin wacce jumla zai fito riji babun laysa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa babu wani abu na zakka a cikin abin da bai kai wuski biyar ba duk abin da mai gona ya samu in ma na hatsi ko dawa ko wake ko shinkafa ko gujiya ko alkama in dai bai kai wuski biyar ba ko dabino ko inabi to wannan ba maganar zakka idan aka ce wato ausuk jami'i ne na wask ko kuma ka ce whisk idan aka ce waskun wani ma'auni ne wanda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ma'auni shine yake gwalgwadon tiya 60 dangane da tiyar da muke awo da ita a yau whisky daya sai ka auna tiya 60 za ta yi dan haka kenan 60 so 5 nawa kenan 300 idan mai gona ya samu misali hatsi tiya 290 300 ba goma to ba maganar zakka akan shi me yasa domin bai kai wasu kibiyar ba haka dawa ko wake ko gujiya ko alkama ko shinkafa ko dabino ko inabi in dai bai kai tiya 300 to ba maganar zakka. Anan sai kai hatsi tiya 280. Kai dawa tiya 290, ma'ana da gumiya 9. Kai gujiya tiya 250. Kai wake tiya 270. Gaba ɗayan wannan abin da ka samu babu zakka a kanka. An gane ku duk abin da zaka dauka ka bada anan sadaka ce ta neman lada, amma ba tilas bane a kanka. Kai ko tiya ɗi ta rage a cikin tiya 300 ba maganar zakka a kanka. Sharadi ne dole sai ya kai wannan gulgudu, sannan zakka ta zama wajibi a kanka, kamar yanda zamu ga hadisin yanda ya bayyana mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace laysa fi ma duna khamsati awsukin awsukin sadaka, babu zakka cikin abin da bai kai wusuki biyar ba. Qala haddathana Musaddad wa ibn Musarhad ibn Musarbal, qala haddathana Yahya wa ibn Sa'id al-Qattan, qala haddathana Malik wa ibn Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani, qala haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما أقل من خمسة أوسك صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل ذود الصدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل ذود صدقة ولا في أقل من خمسة أواك من الورق صدقة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بين. Wato Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysa fima aqallu min khamsati awsukin sadaqa, babu zakka cikin abin da yayi karanci daga wusuki biyar, ko tiya ɗaya ta rage daga cikin tiya 300 to ba maganar zakka. An gane ku? Da ka tattara amfanin gonarka gaba daya sai ka same shi tiya 299, tiya ɗaya ta tarje to ba maganar wajaucin zakka a kanka. Wani yakan iya tambaya cewa a kowace gona ce sai mutum ya samu wannan gwargwado? A'a, idan misali kana da gona kaman biyar ko gona goma haka, da ka tattaro amfanin waccan gona, ka tattaro na waccan gona, ka tattaro na waccan gona, da aka hada gaba ɗaya sai aka samu tiya 300 to zakka ta zama wajibi a kanka. Dan ba sharadi bane kowace gona sai ta yi tiya 300. An gane ku? A wannan gona ka samu tiya 50, wannan ka samu tiya 100, wannan ka samu misali tiya 50, kenan an gama nawa tiya 200, waccan gona ita ma sai ka samu tiya 100, to wannan zakka ta zama wajibi a kanka, saboda dai duk amfanin gonakan nan gaba ɗayan su mallakar ka ne, zakka ta zama tilas a kanka. Illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata, kowanne daga cikin su zaune yake da gindin kai shi, kowanne sai ya kai tiya 300, ba a gama hatsi da dawa, balantana wake da gujiya, ko kuma wake da hatsi, ko kuma gujiya da dawa, ba a hada su, kowanne a karan kanshi sai ya kai tiya 300. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa fi aqalla, laysa fi ma aqalla min khamsati awsukin sadaqa, ba maganar zakka cikin abinda yayi karanci game da wusuki biyar, in dai bai kai ba wannan adadi to ba maganar wajaucin zakka. Sai yace wala fi aqalla min khamsati min al-ibd al-zawdi sadaqa, yace ku a cikin abinda ya rage game da raƙumma biyar, manzon Allah yace ba zakka. An gane ku? Lafazin az-zawd wato shi ma wannan suna ne wanda yake na raƙumi, az-zawd wanda kar mu manta bayani ya gabata, raƙumi ne suke ma lakabin az-zawd, amma illa kasancewar galibi suna amfani da lafazin az-zawd lokacin da raƙumi ya kai biyar. Me yasa suke amfani da wannan? Domin lafazin az-zawd ma'anar shi a yaren larabci shine addafu, ma'ana ka ije abu da karfi an gane ku kamar yadda can me yake cewa wa wajada min dunihi mamra me yake cewa min dunihi mamra ataini tazudan dan haka kenan me suka kalla na ma'ana suka ce duk mutumin da ya mallaki raƙumi biyar to ya kore ma kanshi dai talauci ba za a lissafa shi ba dai a layin talakawa an gane ku yana da dan abin da zai iya biyan bukatun sa to shine dai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala fi aqalla min khamsati min al-ibn az-zawji ko abinda yayi kasa da raqumi biyar manzo Allah yace ba maganar zakka wala fi aqalla min khamsati awaqin min al-wariqi manzo Allah yace ko cikin abinda yayi karanci daga ukiya biyar wato na azurfa manzo Allah yace babu sadaka babu zakka kenan kenan wala sadaqatun fi aqalla min khamsi awaqin min alwarqi ba maganar zakka a cikin abin da yayi kasa da ukiya biyar wato na azurfa alwariq wato ita ce azurfa wanda asali kalmar yanda take riqa idan aka ce riqa karshen ta marubuti ne abinda ake nimi azurfa to sai ya zaman to suka shahi wannan tamar but sai suka canza ta sai suka maida ta wawun sai ake cewa warik domin lafazin warik ya fi sauki akan harshe sama da lafazin rika lafazin awaq jam'i ne na ukiya kamar yanda bayani ya gabata ukiya wani ma'auni ne wanda yake nasu wanda ake auna azurfa iya abinda ukiya take badawa shine dirhami 40 idan kai kilga 40 su biyar nawa kenan 200 kenan kenan duk mutumin da ya mallaki dirhami kasa da 200 to ba maganar zakka a cikin shi imma azurfa wanda take kirarra ko kuma wanda take ma'ana a murmula ba a kira ta ba in dai bata kai nauyin dirhami 200 to ba maganar zakka to shine malam a wancan babi da ya gabata sai yake cewa hadha tafsirul awwal ma'ana wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda fassara wannan hadisi ne na farko na Ibn Umar an gane ku domin hadisin Ibn Umar shine hadisi na farko shine yace li annahu lam yu'aqqat fil awwal domin a hadisi na farko shine hadisin Ibn Umar ba a nuna mana ba menene gwargwado dangane da abin da in mai gona ya samu za a bada zakka kawai iya abin da yake cikin hadisin Ibn Umar ne yace fi ma sakati sama'u al-ushr dangane da abin da sama ta shayar za a bada dai daga cikin goma kenan in ka kalli wannan hadisi na Ibn Umar mai gona ko tiya goma ya samu kenan dai zai dauka ya bada mun fahimci wannan wurin kenan mai gona ko tiya goma ya samu kawai iya abinda zai bada sai ya bada tiya daya kamar yadda wasu malamai suka tafi akan wannan kawai ba maganar gurgudu in dai ka samu duk abinda ka samu kawai a kashi goma dai zaka bada shine yace hadha tafsirul awwal ma'ana wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri da manzon Allah yace laysa fima aqallu min khamsati aw sukin sadaqa ba maganar zakka cikin abin da yayi karanci daga wasu kibiyar shine sai yace to wannan hadisi na Abu Sa'id shine fassara wannan hadisi na farko hadisin Ibn Umar li annahu lam yu'aqqat min awwal domin hadisi na farko na Ibn Umar ba maganar tauqit ma'ana shine gulgudu ba maganar gulgudan abin da cewa mai gona sai in ya samu kaza sannan zakka ta zama wajibi a kansa shine yace yani hadith ibn umar radiyallahu anhuma fi ma sakati sama'u al-ushr yace dangane da abinda sama ta shayar za a bada dai daga cikin goma kenan ba maganar gurgudu a cikin wannan hadisi sai yace wa bayyana fi hadha wa waqat wato a wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya bayyana mana me ya bayyana mana ya bayyana mana kenan irin abinda ake fitar da zakka daga cikin shi ashe ba duk abinda mai gona bane bai noma ake ba da zakka ashe sai fi ma yukala abinda ake auna shi da tiya an gane ku sharadi ne malamai suka yi duk abinda za a noma ya zamanto ya cika wannan sharadda biyu ya zamanto abu ne wanda za a iya aunawa da tiya abu ne biyu ya zamanto abinda za a iya tanadin shi a matsayin abinci. Yanzu misali mu dauki irin su mangoro, su banana, su lemu, su tumatur da sauransu. Shin ana auna su da tiya? Ba a auna su da tiya. Shin yanzu mutum zai iya noma tumatur ya rike tumatur a matsayin abinci? Ko misali yanzu irin su rogo, su doya, su wannan, mutum zai iya noma su ya ajiye su a matsayin abinci shekara yana ci? Ba sa iya ajiyewa. Kenan dan haka sharadi ne malamai suka ce ya kasance fi ma yuttakazu liktiyat, abinda za a iya rukun shi a matsayin abinci. Sharadi na biyu ya zamanto abinda za a iya aunawa. Akan haka al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da sauran malamai suka tafi akan haka. Dole ne ya zamanto abinda za a rike shi a matsayin abinci, kuma abinda za a ringa aunawa da tiya. Dan haka shine yace wa bayyana fi haza, a wannan hadisi na Abu Sa'id manzon Allah ya bayyana mana wani irin abu ne in mai gona ya samu ake hudda masa zakka, kenan sai abinda ake aunawa da tiya. Kaga idan ka dauki dabino auna shi ake da tiya, inabi auna shi ake da tiya domin bushewa yake sai ya koma ya mutse, shine in ya bushe ake ce masa azzabi, da tiya ake auna shi in ya bushe. Amma in yana danyen shi da ruwa shine ake kiran shi inab, in ya bushe sai ya zamanto ma'ana azzabi, auna shi ake, don haka shi ma wannan akwai zakka a cikin sa. Wani yakan iya cewa to dabino ya iya zama abinci, anan dabino ba abinci bane, amma a wajen masu shi abinci ne. Wanda kar mu manta, ya gabata hadisin Aisha a darasin mu na Riyadus Salihin, take fada ga Urwa ibn Zubair, take cewa abinda nake so dukai mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, take cewa jinjirin wata uku muke gani a cikin watanni biyu, take cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'uki dana ba a kura wuta ta girkin abinci, wata biyu suke kwashewa tukunya bata hau ba. Urwa sai yake cewa famayu ishikun, me yake raye da ku, ma'ana me kuke ci a matsayin abinci? Aisha tace al-aswada, baƙaƙin nan guda biyu, an gane ko at-tamr wal ma, dabino da ruwa kawai shine iya abincin, wata biyu za su kwashi kawai dabino da ruwa shine abincin su. An gane ko dabino abinci ne ga wanda ya saba, sannan kasancewar kuma dabino shi ma gashi ana auna shi. To shine yace wa bayyana fi hadha, a wannan hadisi na Abu Sa'id manzon Allah ya bayyana mana, kenan sai abinda ake aunawa. Sai yace wa waqata, kuma manzon Allah ya nuna mana gwalgwado, shine yace wusuki biyar, in dai bai kai wusuki biyar ba yace to ba maganar zakka. Sai yace wa ziyadatu maqbula, yace dadi, yace abun karba ne a cikin riwaya, duk lokacin da za a samu marwaita wani ya kara wani lafazi, to wannan lafazi wannan za a iya karban shi. Sai yace wal mufassar, yace hadisin da ya fassara wani ma'ana ya fito da ma'anar wata magana wadda take goyayya, yace ya katabi alal mubham, wato shi yake rubuza hadisi wanda yake al mubham. An gane ko? Kenan al mufassar shi za a dora akan hadisi wanda yake mubham. Yanzu misali mutane ne biyu, wannan sai ya zo ya baka labari, a cikin labarin da ya baka akwai takaitawa, sannan kuma akwai ɓoye wasu kalmomi ma'anar su take fitowa hili. Wannan da yanzu sai ya maka bayani daki-daki, ya fito da duk abin da aka yi gaba daya, ya maka zance bai takaita shi ba, wanda zancen wannan na biyun an fi fahimta akan wannan na farko. Idan ka zo zaka bada labari, wancan zaka dauka ko wannan na sama? Dole wanda yi bayani ya fito hili, ya bayyana wanda abubuwan da wancan shi bai bayyana ba. To shine yake cewa wal mufassar yaktabi alal mubham, dan haka hadisi wanda ya fito da ma'ana a hili kenan shine yake ake durawa akan hadisi wanda yake yarihi ma'ana, ma'ana wanda yake boyayye, yaktabi ma'ana yana rubuza duk wani lafazi wanda yake boyayye. Sai yake cewa idza rawahu ahlu sabt, amma da sharadi, idan ma'abuta wato shine tabbata a wajen riwaya, waɗanda suke amintattu mahaddata in su ne suka rawaito, to dole za a karbi wannan lafazin. Sai yace kamara wal fadl ibn Abbas, kamar yanda al fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fil ka'aba, manzon Allah bai yi sallah ba a cikin Ka'aba. Wa qala Bilal, Bilal sai ya ce kada sallah, yace tabbas manzon Allah yayi sallah a cikin Ka'aba. Fa ukhiza bi qawli Bilal, sai aka karbi fada ta Bilal, wa turika qawlul Fadl, an gane ko aka aje maganar Fadl al-Fadl ibn Abbas. Me yasa? Saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin Ka'aba tare da Bilal aka shiga. Kar mu manta ya gabata, har Ibn Umar yake tambayar Bilal, yake cewa a daidai ina manzon Allah ya sallah da aka shiga Ka'aba? Ya nuna masa, yace tsakanin waɗancan ginshikan. To shi kuma anan Al-Fadl Ibn Abbas ba da shi ba aka shiga. Yayi riwaya yace manzon Allah bai sallah a cikin Ka'aba ba. Shi kuma Bilal ya ce an yi. Shi kuma Bilal da shi aka shiga. Dan haka sai aka karbi magana ta Bilal, aka ajje magana ta Al-Fadl Ibn Abbas. Me yasa? Saboda bayani na Bilal ya fi fitowa hili akan wancan bayani na Al-Fadl Ibn Abbas. Dan haka kenan wannan hadisi na Abu Sa'id ya ƙara wani lafazi anan, yace manzon Allah yace duk abinda bai kai wusuki biyar ba, manzon Allah yace ba maganar zakka. Bayan a cikin hadisin akwai can fi ma sakati sama'u wal uyunu aw kana athriyan lil ushur, sai anan sai yake cewa laysa fi ma aqallu min khamsati aw suqin sadaqa. To shine anan ƙarin maimaici ne anan, sai yace qala Abu Abdullah hadha tafsirul awwal, ma'ana wannan fassara ne na hadisi na farko kenan, hadisin Ibn Umar da yace laysa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa, babu wato zakka a cikin abin da yake koma bayan musuki biyar. An gane ko? Tunda annabi manzo Allah ya nuna mana irin abin da ake fitan masa da zakka, da kuma sai ya kai gurgudo kaza, sai yace wa yu'khadhu abadan fil ilmi bima zada ahadu samti aw bayyana, yace har abada in dai magana ta ilimi ce, musamman ilimi na hadisi ko kuma koma wani ilimi, shine yake cewa ana karbar abin da ma'abuta tabbata a wajen riwaya suka dada ko abinda suka bayyana, dole za a dauki maganar domin amintattu ne, tabbatattu ne, muhaddata ne a wannan fanni. Mun gane ma'anar shi. Babu akhdhi sadaqati tamri inda siramin naql wa hal yutraku sabiyyu fa yamassu tamra sadaqa, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da karbar wato zakka ta dabino a lokacin da ake yanke shi. Lokacin da aka yanke dabino, a lokacin nan za a je a amshi zakkar shi, kamar yadda Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi, ku bada haƙƙin abin da kuka noma a ranar da kuka yi girbi. Wasu malamai suka ce a ran da aka yi girbi, a ran nan mutum zai bada zakka, duk da cewa wasu malamai suka ce a ba dole bane ba a ran nan zaka dauka ka bada. Wannan dai yana nuna cewa lokaci ne wanda zakka take zama wajibi a kanka shine ranar da kai girbi. In dai ka riga kai girbi, to zakka ta zama wajibi a kanka in abin da ka samu ya kai gurgudan zakka. Wasu malamai suka ce haqqahu anan ba zakka ba ake nihi, a'a, haƙƙi wanda yake na miskinai kenan, sun ga abin da aka samu kenan, ya kamata a dan basu wani abu, shine ake nihi da haƙƙin, kamar yadda wasu magabata suka fassara wannan aya. To shine anan yake cewa babi ne wanda ke bayani dangane da karbar zakka ta dabino a ranar da aka yanki. Wa hal yutraku sabiyyu fa yamassu tamra sadaqa, shin yanzu a kyale yaro wato ya taba dabino wanda yake na sadaka? Shin wani yaron ake nihi? Yaron da cin zakka ta zama haramun a kansa, su ne iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za a iya barin shi ko da ba ci ba zai iya je yayi wasa a kan dabino? Za mu ga amsar tambayar. Qala haddathana Umar ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Asadi, qala haddathana Umar ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Asadi, qala haddathana Ali, qala haddathani Abi, qala haddathana Ibrahim ibn Tahman an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يسير عنده قوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana zo masa da dabino a lokacin da aka yanke dabinai lafazin an-nakhl jam'i ne na nakhil idan aka ce nakhil iccen dabino daya idan aka ce an-nakhl aka shahi ya unkin kenan dabinai lokacin da aka yanke wadannan dabinai ana zuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabino domin shi lafazin at-tamr shine dabino wanda yake bushashe fa yaji wa hadha bi tamri wannan sai yazo da dabinan shi wa hadha min tamri wannan shi ma yazo da nashi ma'ana kowa in yayinki sai ya kawo na zakka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kar mu manta tsari na musulunci shugaba shi yake daukan dawainiyar karban zakka daga wajen mawadata idan ya amsa kuma shi ya san ina ne ya dace a sarrafa ta hatta yasira indahu qauman min tamri wato sai an samu tuliya ta dabino a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake cewa al-qaum wato shine tari wanda yake na abinci yayin tudu ayi ta lodawa fa ja'al al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma yal'abani bidhalika at-tamr Hassan da Hussein jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zo suna wasa da wannan dabino suna hawa suna wasa ba akaza ahad an gane ko shi yaro ya tsani ya ga abu wanda yake tudu an tila abu koda ya shine yanzu zaka ga ya balbaza shi to dabino ne ake zawa a tara na zakka sai yayi tuliya yayi tudu su ko ne su zo suna hawan dabino shine yace fa akaza ahaduhuma tamratan dai daga cikin su in ma Hassan ko kuma Al-Husayn kamar yanda wata riwaya take nuna cewa Husayn ne wato sai ya dau dabino da ya dau wannan dabino fa ja'ala hufi fihi sai ya jefa dabinan a bakin sa zai ci ni za a yi fa nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalle shi amma kallan me yake nihi cewa mazai daina dan haka a wata riwaya manzon Allah sai ya ce masa kak kak ma'ana kuzus shine sai yake cewa fa akrajaha min fihi sai ya fitar da binan daga bakin shi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya fitar da binan ko kuma shi Hassan din an gane ko Hassan din ba Husaini ba muke ni Hassan din shi da kanshi shine ya fito da binan shine yace fa akhrajaha min fihi da manzon Allah ya masa magana ya kalle shi sai ya fitar da dabina wannan yana nuna mana cewa yaro in yayi abin da yake ba daidai ba ba kyale shi ba za a ce ba yara ne ku rabu da su sun girma sun fasa an gane ku in a kyale shi sai ya zame masa dabi'a duk abin da yaro yayi na kuskure koda babu wani laifi akan shi to a hane shi dan kar abin ya zame masa dabi'a ya saba an gane da ya dau dabino ya kai bakin shi manzon Allah ya kille shi kallan da ya masa irin harare ne ma'ana na cewa ya mazai yadda shine a wata riwaya wanda ya gabata a darasin mu na Riyadu Salihin manzon Allah ya ce masa maza ka fuzur da dabino sai ya fitar da shi da yadda dabinan fa qala sai manzon Allah ya ce da shi amma alimta anna ala muhammadin la ya'kuluna sadaqa haba hasan shin baka san da cewa iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin zakka ai mu zakka ba ta halatta gare mu kenan wannan yana nuna mana cewa yaro in yayi kuskure in aka nuna masa in aka hane shi akan abu to a nuna masa ga illar da ta sa aka hane shi akan abu nan da manzon Allah ya nuna masa cewa kare ya ci wannan dabinin sai ya nuna masa cewa ai su iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin zakka sadaka dai ba sa cin ta Allah ya haramta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jininsa wato ba sa cin zakka har zuwa kiyama amma sai Allah ya mai musu gurbin da ganima ta yaki in an samu ganima shine Allah ya ce to suna da kashi ɗaya daga cikin biyar kamar yanda Allah yake cewa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير da kuma alfai ita ma dai alfai ganima ce ta yaki ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili al aya to shine anan yace shin baka san da cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma cin zakka wannan kenan yana nuna mana cewa zakka ta dabino a ranar da aka yanke a lokacin nan za a kawo ta in an samu laci kuma wannan ba laifi amma yana nuna cewa wannan lokaci shine lokacin wajibinta kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari yazo da wannan hadisi wanda kowa gaya daga ya yanke sai ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan abin da yake na zakka dan haka can kuma Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi kenan dan haka wasu malamai suka ce ranar da kai girbi a ran nan zaka tattara zakka ka ba wadanda suke masu haƙi wasu kuma malamai suka ce ba laifi in an samu dace amma wannan aya tana nuna ranar da abin yake zama wajibi akan ka in kai girbi to zakka ta zama wajibi akan ka sannan anan da yace wahal yutrafu sabiyu faymasu tamra sadaqa shin za a iya kyale yaron da baya halatta ya ci zakka ya yi wasa da dabinan ya je ya shafe shi anan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hana al-hasan yin wasa da dabino iya abinda manzo Allah ya hana shi shine ci kenan amsar wannan tambaya kenan za a iya barin su amma ya kamata kuma a kula da su kenan in har ana tsoron in dai ba a gaban idan jama'a bane za su iya ci kenan wannan kasancewar ya kamata a nisanta su jiwanin babu ne ga wasu inda ka ta babu man ba a thimarahu aw naklahu aw ardahu aw zar'ahu wa qad wajaba fihi al-ushr aw istadaqa fa adda az-zakata min ghairi aw ba a thimarahu wa lam tajib fihi as-sadaqa wa qawlu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam la tabi'u ath-thamarata hatta yabdu salahuha wato malam ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa mutumin da ya sayar da ƴaƴan itacensa ko ya sayar da dabbunansa ko ya sayar da gonar shi ko ya sayar da shukar da take gonar wa qad wajaba fihi al-ushr alhali kuma kashi 1 daga cikin 10 bayan ya zama wajibi akan sa aw sadaqa ko kuma zakka ta zama wajibi akan sa sai ya ce fa adda zakata min ghairihi sai ya dau wani abu na daban a matsayin zakka ya bada misali kai ne ka riga ka tattara wato ƴaƴan itacenka kafin ka hudda gulgudan zakka gaba ɗaya sai ka saida ko kuma ka saida itacen dabinan gaba ɗaya an gane ku bayan cewa dabinan ya goge an yi hashashin cewa ya kai gulgudan zakka kafin a yanke sai ka saida dabinan gaba ɗaya ka saida ma mai wani cewa shi ya zo ya yanka aw ardahu ko kuma ka saida masa gonar gaba ɗaya da abin da yake cikinta na amfani bayan hatsi ya goge ya yi kai ya bushe an tabbata hatsin ne ya kai gulgudan zakka sai ka saida gonar da hatsin gaba ɗaya ko kuma ka saida hatsin gaba ɗaya shine sai ya ce wa qad wajaba fihi al-ushr alhali ɗaya daga cikin goma ya zama wajibi akan ka tunda abin an yi hashashin ya kai gulgudan zakka kafin ka yanke gaba ɗaya sai ka saida shine sai ya ce aw sadaqa ko kuma zakka fa adda zakata min ghairihi sai ya dau gulgudan abin da yake na zakkar sai ya bada misali kafin ka saida wannan gona aka kaddara maka wannan hatsi da yake gonar ka dai ya kai tiya 1000 akan hashashin da aka yi kana da bukata ka gani siya gaba ɗaya sai ka saida mishi amfanin shi ya zo ya yanka kana da wani hatsin ka a can ko kuma kana da kuɗi a aljihu wanda ya kai gulgudan zakkar ka dauka ka bada menene matsayin haka sai ya ce aw ba a thimarahu ko kuma mutumin da ya saida ƴaƴan itacen gonar shi walam tajib fihi sadaqa bayan cewa zakka ba ta zama wajibi a kan shi an gane kafin zakkar ta zama wajibi ka shuka gona hatsi ya tashi ya haukara gaba ɗaya sai ka saida gonar bayan zakka ba ta zama wajibi ko kuma dabino an buga masa kilili ya fara ƴaƴa kafin su kai su goge a yi hashashin gwargwadon miye ne za a iya samu gaba ɗaya sai ka saida itacen menene matsayinsa sai ya ce wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da bayani dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u thamara manzon Allah ya ce kar ku sayi da ƴaƴan itacen gonar hatta ya budu salahuha sini narsu ta bayyana an gane ku dan kafin ƴaƴan itace su na wannan akwai yaudara akwai rudi dan haka misali gona ce nake da ita ta dabino dabino yayi ƴaƴa ya goge ya zama maga abin da ya rige masa kawai ya bushe ya zama dabino to wannan ina iya saidawa anan amma yana tsangon shi kafin ya goge wannan bai ya halatta a saida misali yanzu hatsi dan ya hudda kai a gonar ka bai ya halatta ka saida ma mutum dole sai in ya zamanto yayi kwaya idan yayi kwaya kwayan nan ta da na kawai abin da ake jira ya bushe to wannan ya halatta ka saida ma mutum an san ko ruwa ya tsaya da ikon Allah subhanahu wataala wannan hatsi zai iya ida sawa dan abin da ya rige masa kawai bushewa amma ya hudda kai ya fara da sabai ya halatta saida saboda akwai rudi anan shine yace la tabiu usdara manzon Allah yace kar ku saida ƴaƴan itace hatta ya buduwar salahuha sai nan ta bayyana sai yace falam ya hadurul bai'a ba'da salahi ala ahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi yi hannun saida kayan gona bayan nan ta bayyana ga mutum daya kenan anan inna na ta bayyana an maka kirda da cewa ai zai kai gulgudu kaza na zakka to manzon Allah bai hana ba cewa ka saida tunda zakka ta zama wajibi ya halatta ka saida a abin da kake da shi na ajiye zaka iya badawa a matsayin gulgudan abin da yake na zakka misali ni ne nake da gona amfanin ta duka ya bayyana hatsi abin da ya rage ya nuna kawai sai bushewa hatsin nan akalla zan iya samun kiya 2000 sai na ga mai sayayin ci zuwan saida maka gonar gaba daya har amfanin to nayi hashashin cewa amfanin nan hatsin nan na gonar nan ya kai tiya 2000 ina da wani hatsi a rumbu na bara to wannan gulgudan abin da yake zakka ta tiya 2000 sai in dauko daga cikin rumbu na in bada wannan kudi da na saida gona da amfanin da yake cikin ta sai in saka a cikin gona ko kuma in hudda daga cikin gulgudan kudin in bada shine gulgudan abin da yake zakka ta tiya 2000 shine yace anan wala falam ya hazurul bai'a manzon Allah bai hana mai gona sai da kayan gonar shi ba da salahi yace bayan bayyanar na in dai abu ya ne na kawai ya halatta ka saida sai yace walam ya kusa man wajaba alaihi zakatu mimman lam tajib manzon Allah bai kebance ba wanda zakka ta zama wajibi akan shi ko wanda bata ta zama wajibi ba bai ce ba wanda zakka bata zama wajibi akan shi zai iya saidawa wanda zakka ta zama wajibi akan shi ba zai saida ba sawa'an zakka ta zama wajibi akan ka ko bata zama wajibi ya halatta ka saida qala haddathana hajjaj qala haddathana shu'ba qala akhbarani abdullah ibn dinar qala sami'tu ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an bai'i samarati hatta yabdu salahuha wa kana idha su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba ahatu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار واتو Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da saida ƴaƴan itace hatta ya budu salahuha manzon Allah yace sai ne nan ta bayyana an gane ko in dai ne na ta bayyana sawa'an ƴaƴan itacen da suka kai gulgudan zakka ko wanda ba su kai gulgudan zakka ba to ya halatta mutum ya saida domin a waccan magana da al-Imam al-Bukhari yayi cewa walam yakhussa man wajaba alaihi zakatu mimman lam tajib manzon Allah bai kebance ba mutumin da zakka ta zama wajibi akan shi yace shi bai ya halatta ya saida amma wanda gulgudan abin da ya samu bai kai zakka ba shi yana iya saida manzon Allah bai bambanta ba in dai ne na ta bayyana to ya halatta mutum ya saida sai yace ya kasance shi Ibnu Umar an tambaye shi mi manzon Allah yake nihi da salahiha me yake nihi da na sai yace hatta ta zahaba ahatu wato sai ai binta ya bushe an gane ku menene anan kasancewar yanzu misali duk lokacin da hatsi ya hudda kai yayi dissa yayi ƴaƴa ya goge wanda ya gina ne ya kosa kawai iya abin da ake jira shine ya gushi wanda in ya riga yayi tumu in an karye tumu da izinin Allah ko da ruwa ya tsaya to wannan hafi zai iya gushewa kenan anan duk wani abin da ake tsoro na asara da zai biyo baya kenan wannan ya riga ya gushi shine abin da ake nihi da nanarta wanda ko da ruwa ya tsaya to wannan amfani zai iya idasa shine Ibn Umar anan ya fassara me ake nihi da nana sai ya ce hatta ta zahaba ahatu wato sai ai bin ya tafi ma'ana cewa in ruwa ya tsaya ya amfanin nan ba zai idasa ba to in har akwai irin wannan illa to baya halatta sai da a wannan riwaya ta biyu Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da sai da ƴaƴan itace hatta ya wudu wa salahuha yace sai ne natta ta bayyana kamar yadda waccan riwaya ce Ibn Umar wannan hadisi na uku na Anas Allah ya kara masa yadda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai ismimari hatta tubiya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da sai da ƴaƴan itace sai sun goge me ake nihi da gogewa yace hatta tahmara wato sai sun goge sun yi ja domin da bino in yayi fara a nuna alamar na shine yake gogewa yayi ja in yayi ja wannan kuma a wannan lokaci ya halatta sai da an gane ku kenan wannan kasancewar ba laifi zaka iya saidawa kenan sai ka ba da kimar gurgurdan abin da yake na zakka wannan ya halatta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambanta wanda zakka ta zama wajibi ga wanda bata zama ba nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك